masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin na
lafiya lau ya New York ya Hajiya mai fura aljanna mun sha fura mun sha tsimi masha Allah sai godiya
an sha tsimi
an sha tsimi sai godiya aka ce a ce ko ba sha ne amma
na
ne ko ba sha ne amma na fura da tsimi
sabi ba da ruwa
sai muna ƙara godiya Allah ya saka da alheri kin tara bashaya a tasha wasu amma na fura kina da bashaya masu yawa na fura amma
na fura ba da
iyali ba to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi dawa mika gaisuwa fata alheri da barka ga waɗannan an guna da amare an riga an yi aurarakin nan za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Inuwa mai gado da na Alhaji wato marigaya kenan marigayi Alhaji Inuwa mai gado da kuma marigayi Alhaji Khalid Yusuf waɗanda aka daura auren ƴaƴansu Alhaji Saba Inuwa da kuma ƴarsu Hajara Yusuf Khalid an yi wannan auren ne tun a watan Janairu baba
lallai
a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma wannan auren shi kuma da aka yi shi makon da ya gabata Asabar da ta wuce kenan na iyalan Mazadu dan dada da na Nuhu Ar Sama'ila Nazari waɗanda suka aure da ƴaƴansu mai nasara Mazadu da Alheri Nuhu an yi auren nan shi kuma kamar yadda na faɗa ranar Asabar da ta gabata a unguwar Dan Birni Tsiga a karamar hukumar Bakori jihar Katsina. To Allah ya sa an yi adace, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin subma amin. To sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Mr. and Mrs. Moses Sambo Khalil da na Pastor and Mrs. David Jidda, wanda su ma an riga daura aure din, amma aure ƴaƴan su ne da aka yi na wato Rejoice Moses Sambo kenan da Khalil David Jidda, wanda aka daura a ranar 4 ga wannan wata, wato makon da ya gabata kenan. An daura ne a Equa Gospel Church dake Ashaka Road a Gombe. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba.
Amin summa amin. To baba, har wa yau muna ƙara mika gaisofa ta alheri da taya murna ga Asama'u da angonta Tekura te da aka fi sani da te, su ma an yi auren su ne ranar Asabar da ta gabata a garin Jos jihar Plateau. Allah ya bada zaman lafiya da an sha buki a bakon da ya gabata. To su waɗanda dama suke jiran gaisuwa irin haka domin su je wannan karan, sai dai ku
yi ina da buki,
yawa yayi ina da buki wannan karan, sai dai ku ji a salansa
da ka biya.
Babu bari mu shiga zangon gaishe-gaishe. Waɗannan gaishe-gaishe duka gaishe-gaishe ne da aka aiko ta hanyar sadarwarmu ta wannan wayar salula ta Abar Yahuci da ake aikowa ta hanyar sadarwa WhatsApp. To bari mu mika wannan gaisuwa da kamar yadda nace ta hanyar sadarwa WhatsApp ne, sai dai shi bai faɗi sunan shi ba, sai dai yace ina so ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga Yusuf Mai T, Samaru Bus Stop, Zaria Badaru Mai Gwanjo Kasuwar Jimeta da Alhaji Mu'azu Gyaza Director kamfanin Farmers Escort Samari Zaria, sai na Madina Yahaya Dakar ƙasar Senegal da Injiniya Muhammad Usman shugaban ƙaramar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna, sai Sardaunan Samari Zaria Alhaji Bello Saidu da Walin Samari Zaria Alhaji Kabiru Kasuwar Dare Samari Zaria da Gidado Adamu da Mustafa Mai Shayi Asibitin ABU Shika Zaria da Uban Dawakin Gubir dan majalisa mai wakiltar Sabon Birni ta Kudu Alhaji Saidu Ibrahim Galeji. Allah ya sa Galeji na haka ne. Sai wannan ita kuma gaisuwa da ta fito daga hannun Zaradina Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra kasar Ghana. To baba,
to bari in mika wannan gaisuwa da ta fito daga Zaharuddin Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra kasar Ghana. Yace salam VOA Hausa, ina son ku isar min da sakon gaisuwa zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki kamar haka. Ina gaida Atiku Danyar Bawa Barbaju da Imrana Madaha Bako da Ali Sarkin Yaki Nima, sai kuma Garba Mai Matankadi Kasuwar Sabon Zango da Muhammad Shehu Mararraban Kunini da Sani Muhammad Chindo da Mudassar Muhammad Tafawa Balewa da Fa'ilu Dalladi Mahuta, sai kuma Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da dukkanin masu sauraron ku, ku tashi lafiya. To sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato. Yace ku isar man da gaisuwar sada zurunci zuwa ga Baffa na Biba Sabon Gari Teldem Fulani da Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Sani dan kaka Mai Fanta Kano da Hajiya Beauty NNPC Jos Depo da Shafi'u dan Lelen Unity FM Jos da Lawal Bana Hambali MK dan Silva Sokoto da Ibrahim SG Kusfa Zaria City, sai kuma Malami Kura garin Sarkin Noma da Ayuba Isa garin Sarkin Noma. Yace ina gaida JT Love G Kanduna da Sani CID Makole da Nazifi Ibrahim Rugan Malam da Jamila da Fati Matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashir Tela Lafiyan Bari Bari da Usaini Dangote Karasuwa da Mai Aduwa Mai Wanki da Guga Ayalwa da Maman Kulu Mai Saida Kayamiya Ayalwa da Umar Guru a Gindin Akwati da Alhaji Kabiru PRO Gindin Akwati da Alhaji Babaji a Gindin Akwati da Matana Maimuna Ayalwan Gindin Akwati, da fatan an tashi lafiya.
To madalla baba, kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa.
To kadan
Sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe guda uku dukan su da suka fito daga hannun masu sauraron mu da suka aika mana ta hanyar WhatsApp. Wannan ya fito ne daga hannun Abba Sa'ad Mahuta, yace da farko yana gaida mahaifiyarsa, sai ƴan uwansa da Abdullahi Sa'ad Mahuta, Fatima Sa'ad Mahuta, Aisha Sa'ad Mahuta, baban gida Sa'ad Mahuta, sai Usman Sa'ad Mahuta da Alhaji Kabir Sa'ad Mahuta da Alhaji Garba Nabara Mahuta, sai baba magaji da baba na Allah, sai baba Isiya Maigoro Mahuta da dukkanin iyalan gidan Sa'adu Maigoro Mahuta, da fatan sun tashi lafiya. Sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu mai shadda Kwantagora, yace yana so a mika mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga ƴan uwansa da abokan arziki irin su Alhaji Murtala mai gida Kwantagora da Alhaji Salisu Boza Kwantagora, sai Alhaji Safiyanu Sarkin Karafa Kwantagora da Alhaji Dan Asabe mai fata Yawuri da Abdul Mumini mai gizo Kwantagora da Alhaji Muhammadu Kwanar Farakwai Allah sa haka take Kaduna da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Bawa Direba Kwantagora da baba Malam Idris Afadar mai martaba Sarkin Argungu, sai kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Daga ƙarshe yace yana so a mika mishi gaisuwa ta musamman ga baba Yakubu Makeri da kuma mai karantawa, duka mun ji muna kuma godewa. To sai wannan wasika ta ƙarshe da ta samu shiga yau wanda ta fito daga hannun Alhaji Mamman Soda Shadadi jihar Neja, yace yana so a mika mishi gaisuwar shi zuwa ga shugaba Haruna da Alhaji Mamman Soda Shadadi jihar Neja, sai shugaba Haruna Bakanike Shadadi da Umaru Chali Shadadi, sai Ya'u dan Kamisho Shadadi da Auta Tela Farar Doka da Muhammadu Ahmed Usman Tunga Makiri, sai Musa Nagana Isasa Bangi da shugaba Idi Mai Lalle Bangi, sai dan Amariya Kwanambala Buzu da Mammalo Mai Shayi Farar Doka, Allah sa Farar Doka na haka take, sai Ibrahim Kibiya Mazame Bangi da Ibrahim Makeri Bangi da Abdullahi Baban Jega Bangi, sai Alhaji Wadatau Mai Maganin Shanu Bangi da fata.
Ya tabbata ka bani rayuwa ni na baka so dole mu huta, ya tabbata na fahimta na da wadannan Allah za ta yarda ni auren mutum na matabata
To baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun masu sauraron mu kuma wanda ya aika ta hanyar sadarwar WhatsApp wato wani mai sauraron mu a yau da kullum mai suna Sanusi Umar Arkilla Sakkwato.
To
baba yace labarin wani barawo ne da wani da ya shiga wani gida ashe bai sani ba gidan mai wasan kura ne bakon barawo ne a garin sai bai sani ba sai ya shiga gidan mai wasan kura to da ya fada gidan ya gama ɗan dauke shi zai fita kenan sai ga wani haske a bakin kofa ka san ka shiga cikin duhu baka gane abin da kake ciki amma in ka dade a cikin duhu sai idan ka fara fahimtar yawwa
kada gane
inda kake da kuma ka iya ganin waɗansu abubuwa
haka
sai ya fahimci cewa ashe kura ce a zaune a bakin kofar nan inda ya shigo bai ganta ba lokacin da yake shiga
kuma ya riga ya shiga
yayi etsi ya gama sai shi zai fita baba sai ya ga ashe ga kura a bakin kofa ya rasa yadda zai yi kura ta zuba mishi ido
ga zo ki san ko kura ta zuba ma ido sai kaga kaman wani
hai ya muta tsaye ya rasa yadda zai yi ya juya haka sai ga shi mai kura na a kwance kusa da shi yana bacci shikenan sai ya bubbuga mai kura ya tada shi yace kai malam tashi ka kama barawo ya ta shi kakawa barawo duka da shi da kuran nan da
kuran je da kawo shi gara mai kuran je ya kawo shi
to baba zai ce wato kai baba in kai ne mai kuran nan za ka bari kuran ta kama barawo ko kai ta kama barawo ya za ka yi
ne mai kuran sai ce bari da safe
ne ta ni bashi ya da da Allah fita kawai na yafe ka ce kawai abinda ka samu Allah amfana
ba
su kawai rabonka ne da Allah baba da Allah ka kama ni da Allah malam ko kuma ta wannan hanya ta WhatsApp to da alheri
Thank you. Thank you.